نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
نعم، باب تعظيم حرمات المسلمين. wannan babe yana bayani dangane da girmama alhurmomi na musulmi. Dukkan abin da yake da kai alhurma shine ma la yahillu intihakuhu, shine abin da bai halitta a keta shi ba. Abin da ya shafi dukiyar dan uwanka musulmi ce, ka doke ta ba tare da ya sani ba, to girmama ta, ka bar mishi kayan shi ya zo ya doki kayan shi. Ƴaƴan shi ne, iyalinsa ne, dukiyarsa ce, mutuncin shi ne da sauransu. To wannan babu abin da yake bayani a kai kenan. Wa bayani huquqihim, da kuma bayani akan haƙoƙi na musulmai wanda suke da shi a wajen ƴan uwansu musulmai. Akwai haƙƙi wanda musulmi yake da kai shi akan ka musulmi. Wa shafaqati alaihim, sannan kuma wannan babu yana bayani dangane da abin da ya shafi wato tausayi na musulmai. Ya zamanto akwai tausayin ƴan uwanka musulmai a cikin zuciyarka a kullum. Duk abin da ya shafi ƴan uwanka musulmai na tashin hankali, to kai ne ya shafa, kamar yadda hadisin da suke cikin baban za su mana bayani. Wa rahmatihim, da kuma jin kansu. Ya zamanto a kullum kai a cikin halayenka akwai son jin kan bayin Allah musulmai. Kada ya zamanto an fitar da wata doka wanda a cikinta akwai takurawa musulmai wannan doka din ta maka dadi, ko da kai ka fi karfin waɗannan abubuwan. To amma saboda musulmai kashi 95 cikin 100 wannan doka ba za ta musu dadi ba. To saboda kai ta maka dadi, kar wannan abin ya sa ka ji dadi a cikin ranka. Wannan babu zai koyar da mu waɗannan abubuwa. Qala Allahu ta'ala, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, yace: wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbi. Wa man yu'azzim hurumatillahi, dukkan wanda yake girmama hukunce-hukunce na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, alhurmomi na Ubangiji, abubuwan da Ubangiji ta'ala ya ba su daraja da kima, to shi ma yake girmama su. To fa huwa khairul lahu, yin hakan din shine mafi alkhairi a wajensa, inda rabbihi, a wajen Ubangijinsa. Wato shine yafi alkhairi ga musulmi a wajen Ubangijin shi. Duk abin da Allah ta'ala ya bashi daraja, ya bashi kima, to kai ma wannan abin zaman lafiyarka shine ka bashi daraja, ka bashi kima, ka mutunta shi. Wa qala ta'ala, Ubangiji madaukakin sarki yace: wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Wato man yu'azzim sha'a'irallahi, dukkan wanda yake girmama alamomi na addini na Ubangiji. Waɗansu daga cikin malamai sun fassara sha'a'irallahi da dinullahi. Wa man yu'azzim dinallahi, dukkan wanda yake girmama addini na Ubangiji. Doka ce yi, nayi, bari, na bari. Nesanci wannan abun, ya nesanta, zamna a nan, ya zauna, tashi daga nan, ya tashi. To dukkan wanda ya zamanto yana girmama doka ta Ubangiji, fa innaha, to haƙiƙa girmama waɗannan alamomi na addini na Ubangiji, min taqwal qulub, yana daga ayyuka na ma'abuta tsoron Allah zuci. Akwai wanda tsoron Allah su daga baki ne, ba daga zuci bane. Za a ga cewa daga baki muna musulmai, amma ayyukanmu da zuciyarmu dukka ba sa tabbatar da cewa mu musulmai ne. Muna yi wa junanmu kyakashi, muna yi wa junanmu hasada, sannan kuma zuciyarmu ba ta yadda da waɗansu dokoki ba wanda Allah ta'ala ya jindaya mana. To duk wanda ya zamanto yana girmama dokoki na Ubangiji, alamomi na addini, a ganshi a filin Idi ranar Idi, a ganshi a masallaci lokacin sallah, a ganshi a filin Arfa idan Allah ta'ala ya hore mishi, abubuwa da yawa na musulmai yana yin kokari ya aikata daidai gwargwadon karfin shi. To fa innaha, yin hakanan din, ma'ana fa inna ta'zimaha, haƙiƙa girmama waɗannan alamomi na addini na Ubangiji, من تقوى القلوب من أفعال ذوي القلوب yana daga cikin ayyuka na ma'abuta zukata wanda suke attaqiya wadanda suke kiyayewa dokoki na Allah yana daga cikin ayyuka na ma'abuta zukata masu kiyayewa dokokin Allah ko fa innaha min taqwal qulub haqiqa girmama wadannan abubun dilalatun ala taqwal qulub dalili ne akan cewa zukatan wadannan mutanen masu yin haka to suna kiyayewa dokoki na Allah wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wa khfid janahaka lil mu'minin Allah ta'ala yace ka sassautar da wato fukafukanka ka tabbasa halayenka lil mu'minina ga ƴan uwanka mu'mini ka zamanto ka kaskantar da kai a gare su ba girman kai ba kaushin mu'amala ba hanturowa ba zaji ba sauransu wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace man qatala nafsan bi ghairi nafsin wato dukkan wanda ya kashe wata rai ba tare da ta kashe wani rai ba dukkan wanda ya kashe wani musulmi saboda ta'addanci saboda zalunci saboda dagawa a doran kasa aw fasadin fil ardi ko kuma ya tabka wata barna a cikin kasa to ya sani fa ka annama qatala an-nasa jami'an wato dukkan wanda ya kashe wata rai ba tare da ta kashe rai ba ko kuma ba tare da ta yi wata tabka barna ba a cikin kasa wanda ta cancanci a kashe ta to fa ka annama qatala an-nasa jami'an wannan hukuncin sa to baba ina kwanuku ne lafiya kalau alhamdulillah lafiya kalau lafiya kalau alhamdulillah hukuncin sa fa ka annama qatala an-nasa jami'an kai ka ce ya kashe mutane ne gabaki ɗayan su wato fasadin fil ard shine idan mutun yayi zina idan mutun yayi zina in yana da aure hukuncin sa shine za a jefe shi hadiyar su kamar yadda doka ta musulunci ta bariko to wannan fasadun fil ard ne ko kuma mutumin da ya fita daga musulunci ya ridda shi ma manzo Allah sallama ce man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya zamanto ya fita daga addini na musulunci ya ridda shi ma a kashe shi wannan duka doka ce daga Allah subhanahu wa ta'ala fa ka annama qatala an-nasa jami'an to tamkar ya kashe mutane ne gabaki ɗayan su wa man ahyaha dukkan wanda ya zamanto sababi ne na rayar da wata rai daga cikin bayin Allah fa ka annama ahya an-nasa jami'an to kai ka ce ya rayar da mutane ne gabaki ɗayan su na'am
wa ana abi musa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka bayna asabi'ihi muttafaqun alayhi
hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu yarda Allah ta kara tabbata a gare shi abu musa al-ash'ari yace qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace al-mu'minu lil-mu'min wato mu'mini ga mu'mini dan uwansa kalbunyani tamkar gini ne kalbina'i tamkar gini ne yashuddu ba'dahu ba'dan sashen gini yana karfafa sashi saboda idan aka zo aka hada bulo da bulo aka dora algari a tsakankanin su aka danne kaga idan gurin ya bushe aka ce ka ture za a baka wahala amma in ya zama to burgi shi kadai ne fa in aka ce ka doke shi zakai to amma idan suka hadu to shi yasa idan aka zama to tsuntsiya madaurin ki da to duk wanda yazo ce zai farraka tsakankanin mu ba zai iya ba to amma in ya zama to wancan fartin shi daban wancan fartin shi daban waccan zuciyar shi a wancan bangaren take wancan zuciyar shi a wannan bangaren take to sai ya zamanto idan maki ya shigo zai hada zai raba tsakankanin mu dama kan namu ba a hada yake ba to sai ya zamanto ya samu sauki wajen raba tsakankanin mu gabaki ɗaya dama ban fahimci junan mu ba to shine manzo Allah ya ce mu'mini ga mu'mini dan uwan shi yanda ya kamata a ce an same su shine a same su kalbunyan tamkar gini ne yashuddu ba'dahu ba'dan sashin shi yana karfafa sashi wa shabbaka baina asabi'ihi ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya sarka hada kankanin yatsotsin shi ya haka ya tabka su dinnan yanda ba za a san hade kenan ko to haka mumini da mumini yake duk abin da ya shafi mumini dan uwanka na rashin jin dadi to kai ne ya shafa duk abin da ya shafi mumini dan uwanka na jin dadi to ka dauka kai ne ya shafa wannan shine abin da manzo Allah yake nufi Na'am, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi.
Wa annahu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyabdid 'ala nisaliha bi kaffihi an yusiba ahadan min al-muslimina min hadhi shay'in muttafaqun alaihi.
Wa annahu wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an. Wannan hadisi an amso shi daga Abi Musa al-Ash'ari, yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Abu Musa al-Ash'ari ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce, man marra fi shay'in min masajidina, dukkan wanda ya zo hucewa ta wani guri daga cikin masallatanmu, ya zo zai huce ta wata ta wani masallaci daga cikin masallatai, aw aswaqina, ko ya zo hucewa ta wata kasuwa daga cikin kasuwanninmu na musulmi, wa ma'ahu nablun, tare da shi akwai wato nabl, akwai kibiya, yana ɗauke da kibiya, falyumsik, to yayi ruko, aw liyaqbid 'ala nisaliha, ko kuma yayi danka 'ala nisaliha, akan tsininta, ya kame gurin tsini din, bi kaffihi, da tafin hannunsa, an yusiba ahadan minal muslimina minha bi shay'in, ana makhafata an yusiba ahadan minal muslimina, wato saboda jin tsoron kada ya samarwa ɗaya daga cikin musulmai bishe'in da wani abu wanda yake mummuna, min ha da tsinin wannan kibiyar tashi, ko tsinin wannan mashin nashi, ko tsinin wannan hauyar tashi. Shi yasa idan mutum zai shiga cikin gari da abu wanda yake mai tsini, to ake cewa ya riƙe ɓangaren abin da ya shafi gurin tsinin, saboda kar ya je ya caka wani ya mishi barshi. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi.
Wa an Imam ibn Bashir radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, wa qala al-mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, wa qala al-jasadi idha ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'iru al-jasadi bi sahadi wa al-humma, muttafaqun alaihi.
Wa an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, wannan hadisi an amso shi daga Nu'man ibn Bashir, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Nu'man ibn Bashir yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace, matsalul mu'minin, wato misalin mu'minai, fi tawadihim, cikin soyayyar da take tsakankaninsu da ƴan uwansu mu'minai, wa tarahumihim, da kuma jin kan da yake tsakankaninsu da ƴan uwansu mu'minai, wa ta'atufihim, da kuma tausasawa da take tsakankaninsu mu'minai, matsalul jasadil wahid, tamkar misalin jiki ne guda daya, shine matsalul jasad, tamkar misalin jiki ne wanda idhashtaka minhu 'udwun, idan wata gaba ta wannan jikin ta kamu da rashin lafiya ta mutum, tada'a lahu sa'irul jasad, sa'irul jasad, sauran jiki na dan adam, tada'a lahu, wato zai yi kirayayyeniya lahu, saboda a taya wannan gabar wanda ba ta da lafiya, a taya ta alhini, bi sahari, da hana ido barci, wal humma, da kuma masassara. An gane ku? Idan wata gaba ta mutum ta kamu da rashin lafiya, za a ga cewa duk sauran jikin nan mutum gabaki ɗaya sai ya ɗauka. In ya yi barshe a hannun shi, za a ga wannan barshe ɗin wani lokacin har ya zuba mishi kaluluwa. Kaga ya zo shi ya kwanta ya hana barci, idon shi ya kasa barci, ido ya ce ai ni ma yau abin ya shahe ni. Kawa ba tafiya, jiki ya ɗauki zafi gabaki ɗaya, saboda wata gaba ce ta kamu da rashin lafiya. Inda mutum a ce Allah ya kiyaye farshen shi, zai tashi ya tuntuɓe farshen shi, ya tashi daga gabaki ɗaya. Za ka ga idan ya je shi aka mai gyara, in ya zo shi inda dare wannan ciwon ya takura mishi, ba zai ce ba kai tunda kawai ce yaɗa ce kaɗai, bari in cire ta in yadda ta, ba zai iya bayan barci. A kama ya abinci ya ci, abinci ne mai daɗi, amma harshen shi idan ya ɗanɗana a harshen shi zai ji ba shi da daɗi. To haka ya kamata musulmi, duk abin da ya zamanto ya shafi musulmi ɗan uwanka, to kar ka yi tunanin cewa dan jifa ya tsallake ka ya faɗa kan kowa, ma in dai kan musulmi ne ya faɗa, kanka ne ya faɗa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa da nasi na hadisi muttafaqun alaihi. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه
Hadithi na gaba a cikin wannan babi an jiyo sa an Abi Hurairata radiyallahu anhu wannan hadithi an amso shi daga Amirul Mu'minin fil hadith Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace qabbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato ya doki ɗaya daga cikin jikokinsa shine Hassan dan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya sumbace shi wa indahu al-aqra ibn habis jalisan a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin da ma'aiki ya tsotsi wannan jika nashi al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma akwai al-aqra ibn habis at-tamimi a zaune a zaune shi wannan alaƙar ibn Habis dan ƙauye ne ya kawo ziyara ya zauna a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake wa yara jikokin shi fa qala al-aqra'u sai aqra'u ibn Habis yace wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a haka kuke yi wa diyanku manzon Allah yace ƙwarai kwa yace to inna li asharatan min al-waladi yace ya rasulullahi ni ina da diya 10 maza ina da diya 10 maza amma ma qabbaltu minhum ahadan tunda nake bintawa ba tsotsar ɗaya daga cikin su kaga tausayi kenan yace shi saboda dan kauye ne yayi tunanin wannan abun ba al'ada bace ta kirki ba abun kirki bane yace to ni tunda nake bintawa ba yiwa ɗaya daga cikin su bizu ko in doke shi tsotse mishi wasa fa nazara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kallaci al-aqra ibn habis manzo Allah fa qala manzo Allah ya ce man la yarham dukkan wanda baya jin tausayin na kasa da shi la yarham shi ma kada Allah sa a jikan shi shi ma ba za a jikan shi ba man la yarham dukkan wanda baya jin tausayin na kasa da shi shi ma la yarham ba za a ji tausayin shi ba na sama da shi ba zai ji tausayin shi ba shine Allah kenan muttafaqun alaihi wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi to kaga yana daga cikin abubuwan da ya kamata a kula da shi ar-rahma ga iyali yana da kyau ya zama to mutum yana da kai tausayi da jin kai ga iyalinsa na'am
wa ana Aisha radiyallahu anha qalat qadima nasun min al-a'rabi ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama فقالوا أتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكننا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة متفق عليه
وأنا عائشة رضي الله عنها قالت حديثي دغنا عائشة إيال مأيكي صلى الله عليه وسلم نانا عائشة تتي قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس waɗansu mutane min al-a'rab daga cikin mazauna karkara idan aka ce al-a'rab sune sukanul bawadi wanda suke mazauna karkara kenan waɗanda suka zauna a karkara musu shigo cikin binni ba idan su ya bude suka ya zamanto kokollo su tawaye to sun iso wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalu sai suka ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalam suka ce da shi atuqabbiluna sibyanakum ya rasulullahi wai kuna tsotsar diyanku yara kuna dokan su ku musu wasa har ku tsotse su faqala na'am ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ƙwarai kwa wannan maganar haka ce duk wanda suka gaya muku sun tarro mu mun yi haka ne ko shakka babu ba kaje suka mana ba walu lakinna wallahi ma nuqabbil sai suka ce mu kuma wallahi ba ma tsotsar diyan mu mu tsakankanin mu da diyan mu kawo kashi idan sun yi laifi a ba su kashi kana shigowa gida da yaran da ba mar su gabaki ɗaya kaman zaki ya shigo gida tsit in ana hira ana dariya to in ka shigo har ka fita ba za ka ji wani yayi dariya ba kan mai barci kan mai shiru yayi zugum kan wanda ya je shi ya boye halaka shi rike nan to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace to awa amliku shin yanzu na mallaki shigar da tausayi a cikin zukatanku in kana Allah naza'a min qulubikum arrahma idan Allah ta'ala ya cire tausayi daga cikin zuciyarku ni na mallaki sa tausayi a cikin zuciyarku ba zan iya ba la aqdiru an aj'ala arrahmata fi qulubikum ba ni da ikon da zan sanya tausayi a cikin zuciyarku idan Allah ta'ala ya cire tausayi a cikin zuciyarku ai wannan rashin tausayi ne da rashin imani a ce ba kwa tsotsar ƴaƴanku yaran cikinku to yace wani ai ba tausayi a ciki wannan hadisi shi ma Bukhari da Muslim suka rawaito shi
wa an jarir ibn abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man la yarhamin nas la yarhamuhu allah muttafaqun alaihi
hadisi na gaba daga jarir ibn abdullah albajali Allah ta'ala ya kare yadda da shi jarir ibn abdullah yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace man la yarhamin nas dukkan wanda baya jin kan bayin Allah baya jin kan mutane baya jin tausayin su a kowane lokaci shi dai mu'amalar shi da mutane in suka je siye wajen shi zai musu tsada yanda yake so me ya kasu in ya tashi siye a wajen su zai siya da farashi wanda yake na ƙasa saboda su suka zo siye su suka zo siyar mishi madala ce to dukkan wanda baya jin tausayin bayin Allah a cikin mu'amalar shi a kowane lokaci shi dai kawai kan shi ya sani shi ma sani la yarhamuhu Allah kada Allah ya ji ganshi wannan addu'a ce manzo Allah sallama ya mishi wa addu'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko ba ta faduwa kas duk wanda ya zamanto baya jin tausayin bayin Allah baya jin tausayin na kasa da shi a kowane matsayi da Allah ya bashi to shi ma manzo Allah ya mai addu'a kada Allah ya ji ganshi kada Allah ya ji tausayin shi shi ma Allah ya kara matsayi mai lamba wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi
wa ana bi hudaida ta radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-da'ifa was-saqima wal-kabira wa idza salla ahadukum li-nafsihi falyutawwil ma syaa muttafaqun alaihi wa fi riwayatin wa idza al-hajati
wa ana abi huraira ta radiyallahu an hadisi na gaba an jiyo sa daga abu huraira yardal Allah ta kara tabbata a gare shi abu huraira yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace idza salla ahadukum linnas wato idan kowane daya daga cikin ku zai yi wa mutane limanci zai yi wa mutane salla a matsayin shi na limami falu khafif to ya sassauta kar ya zamanto ya matse lamba saboda ko gangaram ne gwani ne yayi wata haddashi yana so ta zauna kawai ya zo ya dauki wata dogon sura wanda zai jigatar da waɗanda suke bayan shi kaga wata tausayi ba bai shafi shugabanni kadai ba hatta limammai na khamsu salawat da limammai na juma'a wannan umarni ya shafe su suma wajen abin da ya shafi limancin ka ya zamanto a cikin limancin ka akwai wato diba na ƙasa haka manzo Allah sallama ce idan za ka yi wa mutane limanci waqtadi bi ad'afihim ka yi koyi da mafi raunin cikinsu wanda ka san shine galabaitacce sai ka diba wani dattijo wanda ka san idan aka yi tsayuwa ta minti 20 da shi wato wannan dattijon in ya koma gida ba a yau ba a gobe ma bai fito ba masallaci to sai ka diba ka gani minti 10 ya iya hakuri da minti 10 ya iya hakuri da minti 8 kalka ce ai ga matasa nan wanda wasu in awa za a yi ana tsaye da su ba za su jiga ta ba a manzo Allah ya ce idan za ka yi wa mutane limanci to ka yi koyi da mafi raunin cikinsu wanda ka san in aka dade iyakacin tsayuwa kaza wannan ya cutu to shikenan sai ka takaita kafin wannan lokacin ma ayi ruku'u a dago a tafi ayi sujada manzo Allah ya ce fa inna fihim ad-da'ifa dan a cikinsu waɗannan mamu waɗanda za su yi sallah a bayanka akwai ad-da'if mai rauni daga cikin bayin Allah akwai wanda shi dama da Allah ya halitta shi yana da kwai rauni irin yanda ƙasa wata ƙasa za a ga cewa ƙasa ce wanda take mai rauni mai roziya da kanta wanda in za a yi gini a irin wannan gurin sai an yi fondasiyon mai tsawo saboda kar a yi ta samu matsala ta raka yankewa da kanta to a cikin mutane ma akwai wanda yana da kwai rauni tun yana yaro ma shi dama shi kawai jikin shi haka ne ba sai dattijo ba sai amanyanta ba wasaqim sannan kuma a cikin su akwai wanda yake fama da rashin lafiya kaga cewa wani ko yana dan ciwon kai ko hannun shi yana mai radadi ko kafar shi tana mai zafi ya zo shi ya shiga sallah in aka dauki lokaci mai tsawo to zai fita daga cikin hayyacin shi wal kabira kuma akwai wanda yake dattijo ne wanda ya manyanta shekaru sun tafi to waɗannan dukkaninsu idan ka tashi za ka yi limanci ka kallaci waɗannan sai ka yi sallah daidai irin tasu wa idza salla ahadukum li nafsihi idan kowane ɗaya daga cikinku zai yi sallah shi kadai a gida ne ko a masallaci falyutawwil ma sha'a ya tsawaita yanda yake so in yana so tun daga farkon fatiha in ya kare yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin yace amin in ya shiga bakara saboda yana da kai hadda ya kai hal suratul a'raf in yana so a raka'a ta farko yayi izu 15 wannan shi ya ga zai iya to shi kuma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha in dai zaka iya to kai addini na musulunci inna ad-dina yusrun wa lam yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu kuma da manzo Allah ya fada wannan hadisi muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya manzo Allah ya ce wa dhal haja ma'ana fa inna fihim ad-da'ifa wal kabira wasajira wasajima wadal haja a cikin su akwai wanda yake dal haja ma'abucin bukata wani wata kila ya bugo motan shi ne zai tafi zandar yaga ana sallah sai ya ce bari in tsaya in yi sallah ana in ne sallah sai in huce ko kuma wani zai tafi likita ne ma zai je ganin wani ya ce bari ya tsaya ya sallah ana ko wani zai tafi wani gurin shi ne yaga an fara sallah an ta da ya kama ya ce bari ya shiga ya sallah dogon ya huce zai je wajen wani daura aure ko sun yi randevu da wani za su haɗu da sauransu ma'abucin bukata dai to ka gani wata kila a kowane masallaci in dai za ka yi lissafi ba za ka fita ba daga cikin waɗannan ke wani za ka gan shi dattijo ne ya kai shekara 70 da wani abu gashi nan wani shi kuma matashin ne ma amma dai shi kawai jikin shi dama ba shi da ƙarfi wani za ka ga shi kuma yana so ne ya ƙare sallah ya huce gaba wani matafi ne ma wani za ka ga cewa gashi nan ga kamar shi ba shi da lafiya to waɗannan dukkaninsu sai a yi kokari a kiyaye a lokacin da za a yi limanci a ɗauki surori waɗanda suke ba yabo ba fallasa wanda dai idan aka karanta su ba za a ce an tsawaita ba na'am
وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه
وعن عائشة رضي الله عنها قالت حديثي دقنا نا عائشة يردل ألا تقال تبتا أقريتا نا نا عائشة تتي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل lalle haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in kinna ma'ana mukhaffafatun min athqila wasu muhadamiru sha'an innahu ne innahu haqiqa yadda lamarin yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance la yad'ul amal yana barin aiki na alkhairi sallah ce kyautatawa ce wani alheri ne manzo Allah to yana barin aikata wannan aikin na alkhairi wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi ala hali ma'aiki alaihi salatu wassalam yana so ya aikata wannan aikin saboda ya kara samun kusanci a wajen Allah ba dan komai ba khashiyata an ya'mala bihi nas saboda jin tsoron mutane su gan shi yana aikatawa su ma su dinga aikatawa fa yufrada alaihim kuma a wajibta a fardanta wannan aikin akan su to ma'aiki alaihi salatu wassalamu so da dama wato yana barin aiki na alkhairi yana so ya aikata wannan aikin na alkhairi saboda jin tsoron kada waɗansu daga cikin sahabban shi su ga yana aikatawa idan mun to sun kwashi wannan abin su dinga aikata shi kuma Allah ta'ala da ƙarshe ya saukar da wajibcin aikin wannan waɗansu abubuwa duk manzo Allah ya bar saboda irin wannan abun haka na Aisha ta faɗa irin abin da ya shafi salatul duha ma inda bai lazumce ta ba kullum kullum yana yin ta ya zamanto wani lokaci ne yake wani lokaci baya yi to saboda irin hakan din kamar yadda na Aisha ta faɗa sai in ya dawo ko daga bulaguro da sauransu wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi
ma'ana Aisha radiyallahu anha qalat نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهاتكم إني يدعم إني يدعمني ربي ويسقيني متفق عليه معناه يجعل في قوة من أكل وشرب
حديثي نقبا دقنا عائشة رضي الله عنها Nana Aisha tace nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama anil wisal rahmatan lahum ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya hana sahabban shi game da abin da ya shafi al wisal azumi na sabu zarce rahmatan lahum saboda tausayin su al wisal shine mutun ya dauki azumi tun daga yau da asubahin litinin ba zai ci abinci ba ba zai sha abin sha ba sai rana ta talata sai ta fada a kadan kenan a kadan kenan kwana biyu ko sama da kwana biyu yau a tafi a huce a tafi alaƙalli kwana biyu wannan shine al-wisal sabuzar ce kenan an gane go yau wala to wannan ma'aiki alayhi salatu wassalamu yana irin wannan shi to amma sai waɗansu daga cikin sahabbai suke yin koyi da shi sai manzo Allah ya ce kada ku yi to sai suka kawo illa suka ce ai mun ga kai kana yi fa qalu innaka tuwasilu suka ce ya rasulullahi ai kai ma kana yin sabuzar ce din shi kuma Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana suka ce kai da kai aka umarce mu da mu koyi kuma mun ga kana yi bala ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace da su inni lastu ka hayatikum yace ƴan uwa ni ba kamar ku nake ba akwai bambanci tsakankanin ni da ku inni yud'imuni rabbi wa yasqini hakika ni ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ciyar da ni yana shayar da ni shine wannan malamai suka yi takai kawo akan sharhin wannan hadisi waɗansu daga cikin malamai suka ce mutumin da ya fi ka kusanci da Ubangiji za a ga cewa idan mutum ya sa Allah a gaban shi ya zama to yana karatu sai ya ɗauki awa biyar yana karatu awa shidda yana karanta alkur'ani shi ma bai ma san ba bai ci abinci wani za a ga ya fara karatu tun wajen ƙarfe takwas na safe bai ma san ba ya ci abincin safe sai an yi azhar ga abincin shi na safe an kawo shi amma shi bai ma san ba bai ci ba to suka ce saboda ma'aiki alayhi salatu wassalamu shi ya narki cikin son kusanci da Allah a kowane lokaci shi kawai cikin ibada yake qiyamun wa qu'udan wa ala junubihim kenan a kowane lokaci yana ibada sai ya zamanto shi Allah ta'ala ya hore mishi kawai yayi ta ibadar kamar ya ci abinci kamar yadda Imam Nawawi ya fassara kenan a al-Imam Ibn al-Qayyim cikin Zadul Ma'arif ya da khairul ibad wato yayi bayani sosai akan wannan hadisi wannan hadisi muttafaqun alaihi wa Khalid da Muslim suka rawaito shi ma'anahu ma'anar inni yud'imuni rabbi wa yasqini yaj'alu fiyya quwwata man akala wa shariba ubangiji ta'ala yana sanya mun karfin wato mutumin da ya ci abinci ya sha abin sha kowa da kowane lokaci jina nake kamar na ci abinci na sha abin sha karfin jikina lafiya kalau nake jina na'am mu je gaba
وعن أبي قتادة الحارث بن رجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه رواه البخاري
وعن أبي قتادة الحارث بن رجعي الأنصاري رضي الله عنه hadisi daga Abi Qatada shine al-Harith ibn Rabi'i al-Ansari radiyallahu an al-Harith ibn Rabi'i al-Ansari radiyallahu an yardal Allah ta kara tabbata a gare shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace inni la aqumu ila as-salati haqiqa ni lalle ina tashi zuwa ga yin sallah ina shiga cikin sallah wa ana uridu idalataha haqiqa ni ina nufin in tsawaita sallar wannan ina tashi lokacin da zan shiga sallah idan na shiga sallah ina da niyyar in tsawaita ta in karanta doguwar sura amma fa asma abuka as-sabi sai in ji kukan wani yaro a baya ina cikin sallar na fara karatu sai in ji ɗaya daga cikin yara na musulmai yana ta kuka inya da sauransu fa atajawwaza fi salati sai in takaita sallata sai in rage wannan niyyar da na shigo da ita ba dan komai ba karahiyata an ashuka ala ummi saboda jin tsoron saboda kyamar in takura wa mahaifiyar shi wataƙila mahaifiyar shi tana bayana tana sallah tana daga cikin mamu tana sallah tana koyi da ni wannan kukan na ɗanta ba ta jin daɗi in ta je na yi so take a gama sallah ta ɗauke shi ya ce to saboda wannan tausayin kada in takura wa mahaifiyar shi ran ta ya ɓaci sai ya zama to na rage wannan dogon karatu da ɗako in takaita in na kawo gurin da ya dace a tsaya kawai in yi ruku'u in gama saboda a gama sallar nan ta ɗauki ɗanta. Haka ma yake alayhi salatu wassalam ya kasance yana yi saboda tausayin wato al'ummar shi. Wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi. Na'am.
وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم.
نعم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه wannan hadisi shi kuma an amso shi daga Jundub dan Abdullah Al-Bajali Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace man salla salata subhi anza Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dukkan wanda ya sallaci sallar as-subahi a cikin jama'a fa huwa fi zimmatillahi to hakika shi ho wannan mutumin yana cikin amintarwa ta Ubangiji duk wanda ya halarci sallar as-subahi to Allah ta'ala ya bashi amintarwa to da haka ku bayin Allah fala yaqulubannakumullahu min zimmatihi bi shay'in kada ku yarda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya neme ku fala yaqulubannakumullahu kada ubangiji ta'ala ya neme ku bi shay'in ta hanyar baras da wani abu da kuka yi min zimmatihi daga amintarwar shi da ya bada wanda ya sallaci sallar as-subahi a cikin jama'a Allah ta'ala ya bashi amintarwa ko to kada wani daga cikin ku ya kawo mai hari kada wani daga cikin ku ya cuce shi kada wani daga cikin ku ya hantare shi kada wani daga cikin ku ya zalunce shi manzo Allah ce fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi shay'in yudrikuhu fa innahu hakika yadda lamarin yake man yatlubuhu dukkan wanda ubangiji ta'ala ya neme shi bi shay'in saboda ya baras da wani abu min zimmatihi daga wannan amintarwar da yayi ya barantar da wani abu shi wannan mutumin yudrikuhu to Allah ta'ala zai cin mishi Allah zai riske shi thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya kifa shi cikin wutar jahannam akan fuskar shi wato ta fuska zai fara tafiya sannan wuyan shi sannan kuma sauran gangan jikin shi ya shiga cikin wuta duk wanda ya zama to yayi sallar as-subahi a cikin jama'a ɗan uwa shi yasa sallar as-subahi tana da muhimmanci yinta a cikin jama'a saboda ka samu wani lasisi daga ubangiji subhanahu wataala kan cewa a yau kai kana daga cikin bayin shi wanda ya amintar da su duk wanda yace zai taba ku to ba da kai ba zai faɗa ba kai ba za ka kare wa kanka wannan abin mahalicci shi zai kare maka wannan abin to duk wanda ya sallaci sallar as-subahi a cikin jama'a haka Allah ta'ala ya ce a bakin manzon shi sallallahu alaihi wasallam akan harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallama ina ga sai mu kwana nan ku wa bi hadzal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.